Dubun dubatar magoya bayan ɗariƙar Tijjaniya daga ƙasashe daban-daban na duniya suka taru domin Maulidin Sheikh Ibrahim Inyasi Alkaulahi. Professor Abubakar Abubakar Yagawal shine shugaban sufayan ɗariƙar Tijjaniya na Najeriya.
Maulidi na Sheikh Ibrahim ne radiyallahu ta'ala anhu, inda masoya ne da almajirai ne suke taruwa don su nuna cikakken goyon bayan su a gare shi, kuma su ƙara danƙon zumunci tsakanin su da junan su, kuma su yi bitar rayuwar shi ta Allah don su san irin tahiyyar da yayi, su ma su yi irin ta. Maulidin ba ƙasa kawai ba, na duniya ne, saboda muna da mutanen Murtaniya, Algeria, Morocco, Senegal, Sudan, Ghana, Niger, Chadi, Cameroon, sannan almajiran sa na Najeriya.
Malamai daban-daban da suka fito daga ƙasashe daban-daban sun magana a lokacin wannan haduwar. Sheikh Dahir Usman Bauchi na daga cikin malaman.
Wannan jiyarar ƙasashe ku, wannan ƙasashe ku da wannan rafiya, wannan dukkan bala'o'i, wannan dukkan bala'i na tsiriya, wannan babu rafiya da zaman rafiya da kwanciyar hankali a Najeriya.
Bayan addu'o'in zaman lafiya da aka gudanar, wani babban abu da ya ɗauki hankalin taron na bana shine sake kafa tarihi da tsohon sarkin Kano Sanusi Lamiɗa Sanusi ya yi, wanda bayan gadon kakansa Sarki Sanusi na ɗaya a zaman sarkin Kano ya sake gadonsa a zaman khalifan ɗariƙar Tijjaniya na Najeriya. Muƙamin da wanda ya riƙa sa a ƙarshe shine marigayi khalifa Sheikh Isiyaka Rabiu. Sabon khalifan na ɗariƙar Tijjaniya a Najeriya, Sarki Sanusi na biyu, ya magata da mabiya ɗariƙar bayan naɗinsa a zaman khalifa.
Ɗariƙa ce ta tarbiyyar zuciya, ta tsarkake zuciya, da tsarkake halaye, da tsarkake ɗabi'u, wanda wannan shine kadai zai ceci kas ɗin daga halin da muke ciki. Mu yi amfani da wannan dama mu yi wa ƙasarmu addu'a, mu yi wa shugabanninmu addu'a, Allah ya riko da hannunsu.
To, ko me mabiya ɗariƙar ke faɗa akan naɗin sabon khalifa a Najeriya?
Sunana Malam Usman Nasarawa, kuma kebi naɗin da an kawo Sanusi Lamiɗo. Muna kuma muna farin ciki, dama shi mulki Allah ke bada shi, to in ya bada shi kuma babu wata matsala.
Sunana Zakir Muhammadu na Abida, birnin Zoma. Ga naɗin da an kawo Sanusi Lamiɗo Sanusi, ina bada goyon baya, ina mubaya'a, ina yi mishi murna, Allah ya taya shi riko.
Saboda cunkoson taron jama'a da suka zo daga ƙasashen duniya, an samu aukawar rufin wata rumfa daga cikin rumfunan da ake taron, har wasu bayanai sun tabbatar da cewa an samu salwantar rayuwa ɗaya, yayin da wasu suka jikkata da dama. Tun bara ne aka baiwa jihar Sokoto Najeriya ɗaukar baƙuncin wannan taron karo na 35, amma saboda cutar muran mashaƙo aka ɗage shi sai a wannan shekara. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.